zaman kotun wanda yau kana karkashin tsauraran matakan tsaro an fara shi ne tun da sanyin safiyar Alhamis din nan dama dai a shekaran jiya talata ne lauyoyin da ke bada kariya ga Alhaji Sulalamido suka gabatar da takardun neman belinsa bayan da ya musanta tuhumar dagorcin jihar Jigawa ke yi masa cewa yana yunkurin tunzura ƴan jigawar game da zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe. A zaman na yau alƙalin ya karanto hujjojin neman beli da lauyoyin wanda ake tuhuma suka gabatarwa kotu waɗanda suka hada da cewa yana da ƴancin a bada belinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya da sauran dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ko da yake lauyoyin gwamnatin jihar Jigawa sun soki hujjojin, amma alƙalin ya ce kotu ta gamsu cewa Alhaji Sulalamido ya cancanci beli. A dan haka kotun ta bada belin sa nan take kuma ba tare da gindaya kowanne irin sharadi ba. Da yake zartar da hukuncin bada belin mai shari'a Usman Laminu, ya ce kotun ta yi la'akari da cewa Alhaji Sulalamido mutum ne mai kima da mutunci a idon jama'a, baya ga kasancewarsa tsohon gwamnan Jigawa ya riƙe mukamai daban-daban a Najeriya. Daga bisani kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 5 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu. Barista Yakubu Abdullahi Ruba na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Alhaji Sulalamido a wannan shari'a.
Alhamdulillah, alƙali ya yi amfani da basirarsa da shari'a kuma ya yi abin da ya dace, kuma muna fata insha Allah kamar yadda muka gani suke mana mai girma da Sulalamido, insha Allah za mu tabbatar duk abin da za mu bi bisa ka'ida a bisa shari'a, mu tabbatar cewa an yi watsi da wannan ƙara a ƙarshe.
Insha Allah ku sake zama.
Eh, an taga zuwa 5 ga watan 7 kamar yadda alƙali ya bayani a ƙarƙashin section 340 subsection 1 doka ta jihar Jigawa ta bada cewa idan ana tuhumar mutum da laifin waɗanda in a ƙarshe an same shi da laifi hukuncin da za a mar ba zai wuce ɗaurin shekara uku ba, dokar ta ce wajibi ne a bashi beli idan dai kotu ta tabbatar na ɗaya ba zai katsalandan abincin ƴan sanda ba, ba zai kuma gudu ba. To babu hujjojin da ƴan sanda suka kawo gaban kotu cewa idan an bashi beli zai katsalandan abincin ƴan sanda ko kuma ba zai halarci kotu ba. Kuma alƙali ya yarda masu gabatar da shari'a ba su yi abin da ya kamata wanda zai hana shi ya bada beli ba, saboda haka ya bada beli.
Sai dai ayarin lauyoyin da ke kare ɓangaren gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin barista Ekenna Onobi sun ce akwai umarni a kan su cewa kada su yi magana da manema labarai game da wannan shari'a a yau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.